sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci wanda yayi daidai da karfe 4:30 na marece agogon gundumar Colombia. A yau Talata 15 ga watan Yuni shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garma da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za a ji cewar Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ita ba 'yar amshin bangaren zartarwa ba ne. Haka kuma kungiyar makiyaya a kudancin Najeriya sun karyata wani sako da aka ce ya fito daga gare su. Bayan nan muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya, kana mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani wurin horar da sojoji da ke kudu da Mogadishu, babban birnin kasar Somalia, da safiyar yau Talata. Wasu majiyoyin tsaro biyu sun shaida ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa wani mutum ne wanda ya yi shigar burtu tamkar ɗaya daga cikin masu shirin samun horon ya tayar da bama-baman da ke jikinsa. Maharin ya cakudu da masu shirin samun horon sojoji a mashigar sansanin, a cewar wani jami'in soji wanda ya buƙaci a saka sunansa saboda bai da hurumin magana ga 'yan jarida. Al'amarin ya auku ne kan hanyar da ke gaban sansanin ba a ciki ba, a cewar jami'in sojin. Wata majiyar gwamnatin Somalia ta ce kuratun sojoji aƙalla 10 ne aka kashe baya ga waɗanda suka ji raunuka. Majalisar Dokokin Kasar Hungary yau Talata ta amince da wani ƙudurin dokar haramta duk wani nau'i na tallata luwaɗi da maɗugo ko kuma yaɗa al'adar sauyin jinsi ga duk wani mai shekaru ƙasa da 18. Majalisar Dokokin Kasar ta Hungary ta amince da maida ƙudurin doka da ƙuri'u 157 aka sun guda kawai. Prime Minister Viktor Orban na jam'iyyar Fidesz mai mulki na darin jaye magoya baya a majalisar, kuma 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Jobbik mai ra'ayin riƙau sun goyi bayan matakin. Wani ɗan majalisar dokoki wanda bai da jam'iyya ya kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa. A ƙarƙashin wannan dokar, duk wata manhajar karatu ko talla ko littafi ko fayafaye ko shirye-shiryen talabijin da ke tallata manufofin luwaɗi da maɗugo ko su nau'ukan jinsi da nufin yaɗawa ba za a ƙara amincewa da su ba. Yayin da yawan waɗanda ke mutuwa a Amurka sanadiyar cutar COVID-19 ke dosar 600, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano wasu alƙaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wagegen rashin daidaiton jinsi a ƙasar a fili. Wani labari da kafar labaran ta AP ta rubuta jiya Litinin na cewa a inda ake da masaniya kan jinsi, an nuna kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 Amurkawa ne fararen fata, na biye Hispaniyawa da kashi 19 cikin 100, na uku baƙaƙen fata da kashi 15 cikin 100, sannan kuma na hudu Asiyawan Amurka da kashi 4 cikin 100. Waɗanda alƙaluma ne da ke da kamanceceniya da kasan waɗannan jinsunan a jimlar jama'ar Amurka. To amma kamfanin dillancin labaran ya ce wani sakamakon bincike da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar ya yi ƙiyasin cewa 'yan jinsin da aka tarar a Amurka ko Native Americans da 'yan Latino da kuma baƙaƙe sun ruɓanya farare wajen yiwuwar mutuwa sanadiyar cutar sau biyu zuwa sau uku idan aka daidaita gibin da ke akwai na bambancin rukunin shekarun jama'a. Gwamnatin Prime Minister India Narendra Modi ta shiga rigima da manyan kamfanonin sada zumunta na Amurka kan wasu sabbin dokokin saka maganganu ta yanar gizo da ta kafa a ƙasar mai yawan mutane kusan biliyan 1.4. Dokokin sun buƙaci kafafen sada zumuntar su iyakanta irin kalaman da za a iya yi ta wurinsu, su yi biyayya ga dokokin gwamnati ta rufe shafuka da kuma bayyana ainihin waɗanda suka yaɗa. muddin kafafen sada zumuntar ba su yi biyayya da waɗannan tanaje-tanajen ba, to za a tuhumi ma'aikatansu da aikata manyan laifuka. To sai dai wannan ƙara muni da rashin jituwa tsakanin gwamnatin Modi da manyan kamfanonin sada zumunta ke yi a cewar ƴan gugurmaya na iya kaiwa ga daƙile furta albarkacin baki ta yanar gizo a India. Ƙungiyoyi masu tsananin ra'ayin riƙau a Isra'ila za su yi maci tare da kaɗa tutoci a gabashin birnin Kudus a yau Talata, al'amarin da ka iya haddasa tashin hankali tsakaninsu da Falasɗinawa a birnin da ake takaddama a kai, tare kuma da sake tayar da hankali tsakanin mayakan Isra'ila da na Gaza da suke sukar shirin macin a matsayin takala. Bangarorin ƙungiyoyin Falasɗinu sun yi kiran da a gudanar da abin da suka kira ranar nuna fishi a Gaza da kuma yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamayar Isra'ila. Hukumomin Hamas a Gaza sun yi gargaɗin yiwuwar sake ɓarkewar tashin hankali muddin aka yi macin. Muna masu gargaɗi kan irin haɗarin da ke tattare da niyyar 'yan mamaya ta barin 'yan kamawuri zaunan Isra'ila masu tsoron ra'ayi su gudanar da macin kaɗa tutocin a ɓangaren birnin Kudus da ke ƙarƙashin mamaya, a cewar Firaministan Falasɗinu Muhammad Shteh ta kafar Twitter. A ƙarshe, hamɓarriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi ta sake komawa kotu a Naypyidaw, babban birnin ƙasar, a yau Talata don fuskantar shari'a kan biyu daga cikin mafiya tsanani a tuhume-tuhume na almundahana da sojojin da suka hamɓare ta a farkon wannan shekarar ke mata. Ki, 'yar shekaru 75, na fuskantar tuhume-tuhume na saba ma ka'idojin kiyaye sirrin gwamnati da karɓar dala 600 ba bisa ka'ida ba, da gulagule kilogram 11 da amfani da fulotai ba bisa ka'ida ba ta wajen raɗewa da gidauniyar da ta kafa.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu sai kuma mu shiga taskar rahotanni da yake magana akan wani abu mai kaman mayar da martani ga masu kiran Majalisar Dokokin Najeriya da cewar ‘yan amshin shatani. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmad Lawal ya ce ko kaɗan majalisar ba ‘yan amshin shata ba ce, domin kuwa takan yi musayar yawu da ɓangaren zartarwa. Sai dai masu fashin baki akan al’amuran yau da kullum na cewar abin da kamar wuya, domin ba wasu alamu da ake gani da za a iya tabbatar da hakan. Daga Majalisar Dattawar ga wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton nata.
A karan farko, shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya mayar da martani ga waɗanda ke cewa majalisar ta zama 'yar amshin shata ga ɓangaren zartarwa, inda ya bada misali yana cewa da majalisar da ɓangaren zartarwa kowa ya san matsayinsa kuma kowa ya san aikin da ke gabansa.
This National Assembly of Senate is pocketed. On another hand, people say we are about some.
Ahmed Lawan ya ce ana ce mana 'yan amshin shata ko kuma tambarin roba, amma ina ga masu faɗin haka ba su fahimce mu ba ne. Ina so a tuna cewa mu ne muke sa ido a ayyukan ɓangaren zartarwa, kuma muna da kyakkyawar fahimta tsakaninmu. A nan ina nufin tsakaninmu a Majalisar Dattawa da ta wakilai da ɓangaren gwamnati. Sai mun haɗa kai sannan mu yi wa 'yan ƙasa aiki. Duk da haka, muka yi musayan yawo tsakaninmu da ɓangaren zartarwa. Idan kun tuna, akwai lokacin da muka kai ruwa rana akan batun sayan motoci da kuma batun sayan kayan sawa a gidajenmu, irin su kujeru da sauransu. Da mu 'yan amshin shata ne da ba a yi zazzafar muhawarar da ta faru ba. A baya, Ahmed Lawan ya jagoranci majalisar wajen sukan gwamnati akan batun tsaro akai-akai, har dai aka kai ga sauya shugabannin hukumomin tsaro da suka kwashi tsawon lokaci akan mukamansu. To sai dai ƙwararre a fannin kimiyyar tsaro ta ƙasa da ƙasa Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce waɗannan kiraye-kiraye ba su isa ba, domin ƙasa tana cikin halin ha'ula'i har yanzu.
Kisa abin takaici shine shi kwando in ya tashi a gindi yake mutuwa, kuma wato mutuwan da ba za a iya dora shi ba. Saboda haka irin waɗannan dattawa waɗanda suka taru a ita majalisar dattawa, ai tsofaffi ne waɗanda a zahirin gaskiya masu hankali suna iya kallon su da cewa waɗansu mutane ne waɗanda ba su san ciwon kansu ba, kuma su damu da al'ummomin su ba, kuma ba ma al'ummomin ne a gaban su ba, kuma babu ruwan su da makomar kowanne irin abu na al'umma, ba ma wai abin da ya shafi tsaro ba.
Shi ma malami a Jami'ar Bayes dake Abuja, Professor Usman Muhammad, ya ce abu ne mai wuya majalisar ƙasa ta kalubalanci bangaren zartarwa a bisa waɗannan hujjoji.
Ba wani takaddama da muka gani ya faru, ko kuma wani aiki matalaka, ko wasu abin damuwa da takaici na ƙasa wanda ya kamata su tashi su jajirce su ja ayi gwagwagwa tsakanin su da shugaban ƙasa bangaren zartarwa. To anan sai a ce ai yan anshin shata ne, kuma yana da wahala a ce sun butulce bangaren zartarwa saboda sun yi rawan gani a kafa su.
Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya sha alwashin haɗin kan majalisa da bangaren zartarwa, inda zai kawo sauye-sauye masu ma'ana da yan ƙasa za su gani a ƙasa kafin ƙarshen wa'adin mulkin APC a shekara 2023. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Su kuwa Fulani makiyaya a jihar Delta sun nesanta kansu daga wata buɗaɗɗiyar wasiƙa wacce take baiwa gwamnan jihar umarni da ya soke dokar hana kiwo cikin sa'o'i 72, ko kuma Fulani su farwa babban birnin na Asaba da garin Abo da ke jihar Delta. Wakilin muryar Amurka a yankin, Alphonsus Okoro Igwe, na ɗauke da ƙarin bayani.
Fulani makiyaya a jihar Delta da ke kudu maso kudancin Najeriya sun nesanta kansu daga wata buɗaɗɗiyar wasiƙa wacce ta baiwa gwamnan jihar Sanata Ifani Okowa sa'o'i 72 ya soke dokar hana kiwo a fili. An wallafa wannan wasiƙar ne da sunan Fulani Jihadist a harshen Ingilishi, wato ‘yan jihadin Fulani, kuma ta bayyana a sassa daban-daban na Asaba, babban birnin jihar Delta, a safiyar Lahadin da ta gabata, dauke da barazanar kai hari garuruwan Asaba da Abo idan gwamnan bai soke dokar cikin sa'o'i 72 ba. Alhaji Musa Muhammad shine arɗin Fulani na jihar Delta, kuma ya sheda wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa
ba mu san kansa ba, ba mu san hawa ba, ba mu san sauka ba. Manya suka kira mu suka ce wai ai an kawo wasu takardu, amma manna Fulani Delta suke za su kawo attack a Delta, kuma a ofishin gwamna za su kai hari a gidan gwamna. To suka kira mu suka gaya mana muka ce kai mu da muke zaman lafiya a ƙasan Delta ga mu nan kowa na walwala yanda yake so, gwamna kuna tare da mu, dama ko da muna samun matsala muna kira junanmu da mu da vigilantin da yan sadadin mu zauna mu gyara saboda mu samu zaman lafiya a Delta. Muka ce to irin wannan magana zai ta san mana da hankali, saboda mu Fulanin ƙasan Delta ba wanda zai zo ya kawo ma Delta hari, saboda Delta ba ta da matsala, ba mai jin fushin Delta, ba wanda Delta ya yi ma wani abun da za a ce a yau za a kawo ma Delta hari, kuma ko da za a kawo ma Delta hari dole sai mun ji maganan nan, saboda mu ne manyan shugabannin Fulani a ƙasan Delta. Mu ba ruwanmu, ba mu san da maganan nan, kowa ya kawo maganan nan tasa ne ba na Fulani ba ne.
To ku a nan bangaren kwani kokari kuke na ganin cewa ba kawowa wannan ko jihar Delta hari ba?
Lalle mu kokarin da muke, kuma a tabbacin da muka sani ko da za a kawo Fulani kan dai ba Fulanin da zai kawo makasan Delta hari ba, saboda duk ba wannan gudo ya zo shi ya shiga Delta, in kaga ai mai wani abu sai abin da ya ja ma kansa.
To da yake har yanzu ba naɗa sabbin mambobin majalisar zartarwa na jihar Delta ba, kuma samun gwamnan ya gagara a lokacin tura wannan rahoton. Na dai tuntuɓi Alhaji Muktar Usman, mai baiwa gwamnan jihar Delta shawara na musamman kan ayyuka na musamman, domin jin matsayin ita gwamnatin jihar game da wannan maudu'in.
To jiya mun waye gari a social media ko ina na maganan ciwon Fulani, sun ce ma gwamna maganan da yana open grazing, nuna cewa baya goyon bayan wannan ba, to za su yi attacking din shi. An samu takardana da yawa an rabar a titi, mutane na ɗauka hankalin kowa ya tashi ajiyar nan. Yau kuma da safe sai muka sake ganin a banga newspaper page na 15 an sake jaddada lamarin nan,
wato jaridar Vanguard kenan.
Na yau ba a shafi na 15 an dada maimaita wannan maganan cewa lalle lalle gwamna ya ci shan open grazing, in bai ce ina so ba abinda da ya gani ya dauka. Ko kuma a bangaren gwamnati na tabbatar muna zaune da lafiya da mutanen makiyaya a jihar Delta, mun mai da kai uwa ɗaya uwa ɗaya. To jin wannan abu a bangaren gwamnati sai abin ya ɗaga mana hankali, sai muka nemi shugabannin Fulani nemi ɗan jaridu mu a matsayin gwamnati muka ba da matsaya cewa mu ba mu tsammanin wannan wani abu makamanci wannan zai faru a jihar Delta ba tunda mun san muna dangantaka mai kyau da waɗannan Fulani su kuma Fulani a ɓangaren su sun yarda cewa ba a yi da su ba ba za su yi ba ba su da ra'ayi ba kuma ruwansu kuma suna roƙon da Allah da Annabi gwamnati da shugabannin tsaro su binciko waɗanda suka yi wannan ƙaryan wanda suka rubuta wannan takardar suna ba su taga ma jama'a hankali gwamnati ta kama su don su kansu Fulani da kaje zuwa yau hankalinsu a tashe yake suna tsoro kar a kawo musu farmaki wanda yake mun tabbatar musu a ɓangaren gwamnati ɓangaren da mun tsaron tsaro in Allah ya daba wani abin da zai faru tunda sun jaddada mana cewa waɗannan abubuwan da aka faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne.
Yanzu hukumomi sun ce suna faɗaɗa bincike domin gano su waye suka rubuta wannan wasikar da hana aukuwar barazanar da ke ɗauke a ciki. Da kuma ƙara ƙwazo wajen inganta tsaro a duk faɗin jihar Delta. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya muna maganin abinda ya fi ƙarfinmu. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari. Tashirinmu na gaba.
A yanzu haka dai Fulani makiyaya da dama ne da ke zaman 'yan gudun hijira suka cika jihohin Kogi da Kwara da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Fulanin da ke gudun hijirar dai sun rabu kashi biyu a waɗannan jihohi. A jihar Kogi akasarin makiyayan da aka koro daga jihohin Kudu ne a sakamakon dokar hana kiwon dabbobi da wasu gwamnatocin Kudun suka sanya. A yayin da su kuma Fulanin da ke gudun hijira a jihar Kwaran akasarinsu sun fito ne daga jihohin Kebbi da Zamfara da ke arewacin Najeriya a sakamakon tashin hankalin 'yan bindiga waɗanda su ma akasarinsu Fulani ne. Fulanin da ke jihar Kogin dai sun ce sun yi hamdala da gwamnatin jihar Kogin ta bar su suka zauna ba tare da wata tsangwama ba. Bayan da aka koro su daga wasu jihohin Kudun kamar yadda sakataren kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a jihar Kogin Malam Adamu Abubakar ya yi ƙarin bayani.
A jihar Kogi dai za mu she alhamdulillah tunda a oda jihohi ana kore makiyaya ko ina makiyaya so da yawa an kore su sun zo sun tara a nan Kogi kuma ba a hanawa makiyaya su zo Kogi su zauna. So amma population din da ya taru a nan Kogi state muna bukata da gwamnati ya yi kokari tunda ya san da mutane da yawa sun shigo a samu a yi masu misali grazing reserve federal government ya hada da state government a samu inda gwamnatin yana nuna haɗin kai ga makiyaya da za a yi masu amma idan aka bar su haka ga su sun yi yawa ba gurin ciwo sosai you understand. At the end it is my resort to another thing else.
Wato kana nufin yanzu Fulani sun ƙara yawa a Kogi kenan?
Kai sosai ma daga Enugu daga Ebonyi daga Delta duka mutane da yawa sun shigo.
Na'am to ku akwai wani tsari da kuka yi ku kungiyoyin makiyaya na kamar wayar da kansu haka ko wani abu?
To gaskiya sai chairman dinmu dai Macban Alhaji Wakili Damina bai zauna ba kullum yana running up and down ya ganyen da za a samu natsuwa. Ka san idan ka samu bakin da baka san halinsu ba, you understand? You just have to try and interact with them and know their problems.
Wato
kana kokari so da yawa mutane suna kawo mashi kuka an kashe masu yan uwa an kashe masu dabbobi da yawan su ma da suke zuwa Kogi ba su da komi. So gwamnati ya kamata ya yi considering citizens da suna passing through in wa'annan abin da ya just abun tausayi ne. Za ka ga makiyaya daga shi sai ko shanu ɗaya shanu biyu others an kashe duka kuma da shi ya saba da jin daɗi da mai kuɗi ne. You see shi ya sa most of these things now will make them go into criminality and others. Well, we don't pray for that.
To shi kuwa Muhammad Tukur da ya yi gudun hijira daga jihar Kebbi zuwa jihar Kwaran ya ce suna fatar samun wani tsari na ganawa a tsakanin Fulani 'yan gudun hijirar da kuma hukumomin jihar Kwaran ta yadda za a rika fahimtar juna domin kaucewa samun duk wata matsala.
Waton nan waton jangulu hijira su yi yawa a nan yanzu, waton musamman yan uwa Fulani wanda suka tsallako daga arewa zuwa nan kudu. Abin da muke fata yanzu a riƙa zaunawa ana tattaunawa tsakanin wannan waton gwamnati wannan ƙasa Kwara State da kuma bakin da suke zuwa, domin duk inda ka ga wani bi jama'a sun yawa, to in ba a zauna ana tattaunawa abin sai a hankali. Fatan mu yanzu a riƙa zaunawa ana tattaunawa tsakanin bakin gadda suke zuwa da kuma waɗanda suka cimma waton jan ƙasa na Yarbawa.
Kama kaman nan Kwara akwai filayen noma haka, wannan filayen kiwo da ita gwamnati ta ware, koko dai haka nan dai ake kuke tararrabawa da dabbobi gehe-gehe?
Haka ake tararrabawa da dabbobi a gehen gonaki, haka ana ta kiwo. Babu wuraren da aka keɓe a yanzu dai, ga su inda aka keɓe ake dabbobi kawai ka bama a'a. Sai dai ka jima ga inda dabbobi suka tararrabawa ga kuma gonaki. Yanzu nan muna gona magana aiki ne. Akwai dan da suke rabawa gehe-gehe haka suna kiwo, amma dai a ce ga wurin da aka ware a keɓe ma dabbobi gaskiya babu shi a nan yankin namu.
To kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya dai ta ce samar da wuraren kiwo ga makiyayan shine babbar mafita daga duk wani ta'addanci da ake samu ta bangaren wasu matasan Fulanin, kamar yadda mataimakin shugaban Miyatti Allah a Najeriya Alhaji Husaini Yusuf Boso ya yi ƙarin bayani.
To mu a gaskiyan gwamnatin tarayya ba ta yi komai ba akan wannan abun da ya shafi ta zuzu ta kiwon dabbobi. Kuma abun mamaki in ta tashi za ta yi zai yi yanzu ya za su shiga su hana da an biya ma wasu mutane da ba su san muhimmanci kiwo ba su hana wannan al'amarin. Amma mai girma gwamnan mu Najeriya Naija da gwamnan Kogi sun san muhimmanci abubuwan gwamnatin tarayya ta yunkura ta sa kuɗin ta jigi da kuma duk abin da za ta sa ta sa hannun ta jigi yadda za a samu zaman lafiya ta tsaro, saboda in babu wurin kiwon nan da tsaro to akwai matsala.
So yanzu ku a wurin ku ku makiyaya mene ne mafita akan lamarin?
Gwamnatocin jihohi dama su ne suke da haƙƙi ma mai yawa su keɓe dazuzan kiwo su yi duk abubuwan da ya kamata za a yi a jigi don su kare mutane su a jigi don su kiwo, don idan ba a yaka ba to noma zai gagara, don canu za su fasama inda ya gonaki zuge kuma ba za a yi noma ba, kuma za a kawo wata fitina.
Ko baya ga saurarawa Fulanin da gwamnatocin Kogi da Kwaran suka yi a jihar Niger, wani makeken gandun daji ne mai fadin kadada 30,000 a ƙauyen kamfanin Bobine, gwamnatin jihar Niger ta gyara wa makiyayan, kamar yadda Alhaji Umakolo mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa ya yi ƙarin bayani.
A jihar Niger akwai babban aiki da aka yi wanda ya shafi mutanen da kowane lokaci suke ƙorafi na cewa gwamnati ta watsar da su ba a musu komai, kuma yana cikin dalilan da yasa suka shiga hanyoyin na ta'addanci. Watan shine wannan babban wajen da aka buɗe aka gyara, watan Bobi Grazing Reserve. Wannan waje ne da aka yi saboda makiyaya, kuma in aka kwantar da hankali aka amfani da wannan wajen, watan komai akwai za su samu a wajen, ga makarantu, ga wajen kiwo, ga wajen kiwon lafiya da sauransu. To wannan na cikin babban riba da aka samu demokradiya inda na gani, saboda an aka amfani da wannan dama. Ta'addanci nan da ake ganin yawanci suna koke-koke cewa gwamnatin tarayya ba ta musu komai, to gashi nan an kawo muku har kusa da ku, an tsara muku inda za ku zama ku zauna, ƴaƴanku su yi karatu, ku mori aikin asibiti da mutane da suke cikin birane da cikin garuruwa suke samu, kuma an kawo muku shi har cikin ruganku. To wannan yana cikin abin da muke so mu kira ga gwamnatin tarayya su duba akan wannan maganan da ake ta yi na maganar makiyaya na shanu, a duba a ga inda gwamnati girma gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello yayi a wannan Bobi Grazing Reserve, sauran jihohi su duba in aka yi wannan abubuwan za mu samu zaman lafiya.
Masu nazari akan al'amura dai musamman kan sha'anin tsaro na ganin yanzu fa lokaci yayi da ya kamata a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi wani abu cikin hanzari akan matsalar makiyayan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Da haka muka zo ga shirinmu na labaran tamula
wasanni a takaice.
Za mu fara labarin wasannin da ne da gasar cin kofin kwallon kafa ta Turai ta kuma kasa da kasa da ake fafatawa a karon farko a birane 11 na nahiyar Turai. Wasan da dai fi dokar hankali shine karon battan da za a yi tsakanin Jamus da Faransa. Mabuta wasan kwallon kafa da ina kallon wannan wasar tamkar wasan karshe na gasar. Musamman ma idan aka yi la'akari da yadda kasashen biyu ke da zaratan 'yan wasa irin su Mbappe da Griezmann da Benzema dukkaninsu na kasar Faransa, sai kuma Kai Havertz da Timo Werner daga Jamus. Kafin dai wannan wasar an fafata tsakanin Hungary da Portugal ta Cristiano Ronaldo. Har yanzu dai muna kan batun da ya shafi kwallon kafa, amma wannan karon a jamhuriyar Nijar inda kawo yanzu aka san kungiyoyin da za su fafatawa a wasan karshe na cin kofin kasa wanda za a gudanarwa a ranar 3 ga watan August na wannan shekarar. Wato zagayowar ranar da jamhuriyar Nijar ta samu 'yancin kanta a hannun Turawan mulkin mallaka na kasar Faransa. Kungiyoyin dai su ne ESGN ta jami'an gendarma da ICE Police ta jami'an 'yan sanda. Waɗannan kungiyoyin dai na ci gaba da kasancewa gagar bado a fannin kwallon kafa a jamhuriyar ta Nijar. Bari mu karkare da wasan zaru ruga a kasar Burkina Faso, inda kasar ta samu tikitin zuwa gasar cin kofin Afirka bayan ta doke kasar Kamaru da ci 17 da kuma 13. Wannan dai na nufin cewa kasar ta Burkina Faso za ta je gasar ta zaru ruga ta nafiyar Afirka a cikin rukunin da ake kira D, wanda ya kumshi kasar Tunisia da kuma Zimbabwe. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Niger.
A daidai wannan lokacin muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Wani ɗan kunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a wani wurin horar da sojoji da ke kudu da Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, da safiyar yau Talata. Wasu majiyoyin tsaro biyu sun shaida ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa wani mutum ne wanda ya yi shigar burtu tamkar ɗaya daga cikin masu shirin samun horon ya tayar da bama-baman da ke jikinsa. Wata majiyar gwamnatin Somalia ta ce kuratun sojoji akalla 10 ne aka kashe baya ga waɗanda suka ji raunuka. Majalisar Dokokin Ƙasar Hungary yau Talata ta amince da wani ƙudurin dokar haramta duk wani nau'i na tallata luwaɗi da maɗugo ko kuma yaɗa al'adar sauyin jinsi ga duk wani mai shekaru ƙasa da 18. Majalisar Dokokin Ƙasar ta Hungary ta amince da maida ƙudurin doka da ƙuri'u 157 akasin guda kawai. Prime Minister Viktor Orban na jam'iyyar Fides mai mulki na da rinjaye magoya baya a majalisar, kuma 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Jobbik mai ra'ayin riƙau sun goyi bayan matakin. Wani ɗan majalisar dokoki wanda bai da jam'iyya ya kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa. Yayin da yawan waɗanda ke mutuwa a Amurka sanadiyar cutar COVID-19 ke dosar 600, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano wasu alƙaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wagegen rashin daidaiton jinsi a ƙasar a fili. Wani labari da kafar labaran ta AP ta rubuta je Litini na cewa a inda ake da masaniya kan jinsi, an nuna kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka mutu sanadiyar cutar COVID-19 Amurkawa ne fararen fata, na biyu Hispaniyawa da kashi 19 cikin 100, na uku baƙaƙen fata da kashi 15 cikin 100, sannan kuma na hudu Asiyawan Amurka da kashi 4 cikin 100. Waɗanda alƙaluma ne da ke da kamanceceniya da kasan waɗannan jinsunan a jimlar jama'ar Amurka. To amma kamfanin dillancin labaran ya ce wani sakamakon bincike da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar ya yi yasin cewa 'yan jinsin da aka tarar a Amurka ko Native Americans da 'yan Latino da kuma baƙaƙe sun raɓanya farare wajen yiwuwar mutuwa sanadiyar cutar sau biyu zuwa sau uku.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garma da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis salam.